Wannan kira da kungiyar likitoci ta yi ya biyo bayan yawancin koso ne da ake samu a ofishin hukumar yin katin zama dan kasa, inda likitocin suka kula cewa mutane ba sa bin ka'idoji da aka gindaya na kare kawunan su daga kamuwa da cutar coronavirus. Shugaban kungiyar likitoci na kasa Professor Innocent Uja ya yi bayani yana cewa,
"Why should we be talking about national identity card now, where people are clinging and climbing over one another? What is urgent in getting national identity card? I keep my phone 2015. Up to today, I don't have an identity card."
A nan, Farfesa Ujere ke cewa bai ga wani dalili da zai sa gwamnati ta nemi a yi rajistan katin zama ɗan ƙasa a yanzu ba, duba da yadda ake fama da annobar cutar coronavirus. Farfesa Ujere ce tun shekara 2015 ya yi rajista, amma har zuwa yanzu ba shi da katin zama ɗan ƙasa. Farfesa Uja ya ce abin da ya kamata a yi shi ne a fuskanci yadda za a shawo kan yaduwar cutar domin a yi kokarin dakile ta. Amma ga babbar jami'a a hukumar zama dan kasa Hajiya Hadiza Ali daga Bana ta yi tsokaci akan batun dakatar da wannan aiki, inda ta nuna damuwarta. Tana mai cewa,
"Ai ba rajistar mutane miliyan 200 zamu yi bane da ke cikin kasar Najeriya. An ce masu sim sun kai miliyan 80. Miliyan 80 nan ni kaina ina da sim guda 5, wani 7 gare shi, wani 10 gare shi. So kwata-kwata masu sim din da zasu kawo nin wannan lamba da ake fada ba su fi watakila miliyan 40 ba ko 45. A yanzu a rumbunmu muna da miliyan 45. So nawa za ta daga abubuwa? Gaskiya ce in za a fade ta a fade ta."
Amma ga daya cikin matasa da ke kokarin ganin ya samu katin zama dan kasa, wannan batu na rajista akwai abin dubawa.
Sunana Saidu Ibrahim. Abinda ne observing da ya cewa suna da karancin ma'aikata da suke rajistarin mutane. Akwai mutane da yawa a cikin tunda muka zo da safe ba mu samu ba za mu tafi.
Batun rajistan katin zama dan kasa na daukan hankalin wasu hukumomin gwamnati, wanda a yanzu haka hukumar kiyaye haddara na kasa FRSC a ƙarƙashin jagorancin Boboye Oyeyemi ta bada umarni cewa nan da ƴan watanni kaɗan mutum ma ba zai iya rajistan abin hawarsa ba sai da katin zama dan kasa. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.